kuma masu girma muna ma Allah subhanahu wataala godiya, ya kuma su imani ku ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro, ku san cewa Allah subhanahu wataala ya halicce mu daga rai guda shine annabi Adam alaihi salam, ya kuma su imani ku ji tsoron Allah duk wanda zai magana yayi kokarin yin magana mai kyau, ya kuma su imani ku san cewa babu wata magana ingantacciya wajen gaskiya kamar alqur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka nan ku san cewa babu abin da yake kai mutum zuwa ga wuta ko zuwa ga bata, su ne fararrun abubuwa wanda ake shigo da su cikin musulunci. Ya ku yanwa masu daraja, mu ji tsoron Allah subhanahu wataala a kowane lokaci, mu kiyaye dokokin Allah, mu ji tsoron Allah a bayyane ko a koye. Ya ku musulmi, ku san cewa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma yake cewa lalle ne idan Allah ya ba ku nasara, idan Allah ya ba ku cin nasara, to babu wani wanda zai ci nasara a kanku. Ma'ana kenan Allah ya daga ku, Allah ya ba ku matsayi, to babu wani wanda zai sauke. Ana magana ne ga masu imani waɗanda suke mabiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rayuwa ta yau da gobe ta mai imani, ko ya kasance rayuwa ta imani, ko ya kasance rayuwar ta duniya ta yau da gobe, to lalle ne in kaga nasara Allah ne, in kaga faduwa shi ma wanda daga Allah ne. To amma shi mai imani idan Allah ya ba shi cin nasara, to babu wani wanda zai zo ya ce a dole sai ya fadi, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Idan kuma Allah ya walakantar da jama'a ko wata al'umma ko wasu mutane, Allah ya walakantar da su, Allah ya dora wasu mutane a kansu, suka narka musu azaba, azaba ko ta yunwa ko ta ishirwa ko ta barin gari, to kuma fa sai Allah ya ce babu wani wanda zai taimaka muku, babu wani wanda zai agaza muku. Kenan da haka mi ya kamata ga dukkan imani mu dogara da Allah subhanahu wataala, shine mai dagawa, Allah shine mai saukewa, Allah shine mai badawa, Allah shine mai harawa. In ka ganka lahiya lau, to wannan lahiya daga Allah ce. Haka idan kaga cuta, to wannan shine imani. Kakka dogara da kowa, kakka dogara da komi, bai da komi kuma shi ba kowa bane shi, saboda shi ho bukaci ne, duk wanda ba Allah ba to mabukaci ne, kowa ne ko aina yake, ko ka san shi ko baka san shi ba. Kina da halaka haka kakka bata lokacinka wajen wani boka ko wani mai sihiri ko wani malam boka ko kuma wani mai wayo, wani mai dubara ya kai ka da fata baki, kakka sake tawakkalinka dogaronka ya karkata zuwa ga wani wanda ba Allah ba, to wannan ba karamin baya bane, zaka ci baya kwarai da gaske, saboda kaman kana kama abin da babu ne, bai da komi ko babu abin da zai maka. Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin masu dogaro a gare shi. Ya kuma su imani, duk mai imani ya kamata ya san cewa babu mai bada nasara sai Allah, kuma an kaga an ci nasara shi ma Allah ne, kuma Allah subhanahu wataala wannan abubuwan a hannun shi suke, babu wani wanda zai amshe ko kuma wani wanda za a yi tarayya da sha'a, wannan duka hannun Allah suke. Duk mai kadaita Allah, kenan mai cewa Allah kadai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah ya aiko shi kadai, to babu wanda ya kamata ka dogara da shi sai Allah madaukakin sarki, dan shine mai karhin da ya gallabi kowa, Allah shine mai kudura wanda take a sake, kenan babu wani wanda zai ce mushi dan mi. In Allah ya yi abu, babu wanda zai ce dan mi, kuma Allah bai yi ba, babu wanda za su taru su ce ya Allah ya kamata a yi ko kuma so muke a yi, a'a. Wannan duka ana magana ne ga bayon Allah tsakanin su junan su dan adam da dan adam. Amma Allah subhanahu wataala abinda ya ga dama yake yi, ya daga ya sabke ya bada ya hana ya kashe ya raya subhanahu wataala cikin hikimomin shi. Kenan da haka kakkaje neman irin waɗannan abubuwan sai wajen Allah. Sammai gaba ɗaya a hannun Allah take, haka suma kasai a hannun Allah suke subhanahu wataala. To kai kuma ka je kana tafagamfu kana nema a wajen wani wanda ba Allah ba, kaga kenan wahala ce kake, hasara ne kake, ka zo ka nema wajen wanda abin nashi ne kuma a hannun shi yake, shine Allah subhanahu wataala. Ya ku musulmi, ku san cewa duk mutumin da ya zamanto mai imani ne ya tabbatar da cewa babu wani wanda zai mallaka mishi amfani ko cutarwa, wani haka kawai ya ce dole wani dan wani sai ya yi rashin lahiya, to wannan magana wata baki ce. Idan Allah bai ga dama ba lahiya lau zai rayu, ko babu abin da zai same shi, ko kuma wani bai da lahiya shikenan wani zai ce dole sai ya zama mai lahiya, to wannan duka aikin Allah ne. Kuma babu wani mutum wanda ya mallaki buwaya shine girma da matsayi, wannan shi ma Allah ne. Babu wani wanda idan kana neman wani abu za a baka kai tsaye, wannan shi ma aikin Allah ne. To idan muka san wannan, za mu rage hayaniya da yawa wadda take cikin kwakwalenmu a matsayinmu na masu imani. In je can in nema, in je wajen wane, kowa ne zai bada, kowa ne zai hana, ko kuma Allah ya bani amma nake tsoro wai akwai wani wanda zai zo ya amshe, dan haka dole in mushi biyayya, dukiya ta gaba ɗaya in bashi. to kaga irin wannan hayaniya da irin wannan abubuwa da mutane suke sawa akai in dai mutun ya dogara da Allah ya san cewa Allah shine ake dogaro zuwa gare shi shine yake bada nasara shi yake bada arziki shi yake bada lahiya shi yake kashewa shi yake rayawa yake dagawa to kaga kenan mutun ya huta kaso da yawa na rayuwarka za ka ganta a cikin jin dadi da kuma annashuwa amma idan ka mai da rayuwarka zuwa ga wani dan adam wanda bai da komai bai mallaki komai ba to wahala da zaka sha wahala ce wadda take ta mamaki yawan masu daraja wasu daga cikin bayin Allah sai suka riki wai wasu wanda ba Allah ba su ne suke ganin za su taimaka musu to wannan sai Allah ba mu misali a cikin alqur'ani sai gidansu ya zamanto kamar gidan tautau gidan tautau dai wannan wanda sai ka daga kai zaka ganshi bai kare ruwa bai kare iska bai da wani amfani ana gana ciki ana gana waje daga ciki ana gana ciki shi dai gashi nan in iska ta zo ko wani ruwa ya zo sai ta yi da shi to duk mutumin da ya riki wani wanda ba Allah ba misalin shi da Allah ya bada a cikin alqur'ani shine mutumin da ya riki gida amma gida irin na tautau bai maka amfanin komai bai kare kar komai wahala ce kawai kake kenan haka ka zo ka riki Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce kaga wanda suka riki wanda ba Allah ba abun bauta duk abinda ka dauki aikin Allah ka bashi to koda ba wai sai ka je ka mishi sujada ba ko sai ka je ka mai sallah a matsayin bauta ka ce ka mai da shi Allah a'a in dai ka dauki aikin Allah wanda ba mai yi sai Allah ka bashi wani dan adam ne shi to shikenan ya zama abin bautarka yanzu kenan shi kake bauta sama wai sai suke tsammanin inji Allah yake cewa sai suke tsammanin za su taimake su waɗannan wanda ba Allah ba Allah yake ba sa iya taimakon su kuma su waɗannan ma'ana ko abin da ya shahi taimako ko abin da ya shahi rashin shi wannan daga Allah ne subhanahu wataala wani ma mata in taimata mata wayyazu billah Allah ya kare mu da dukkan masu imani wai sai ya je ya rika riki wani wanda ya mutu ko kabarin shi ko kuma sunan shi ko kuma wani aiki na shi kabari mutumin da ya mutu da ya mutu bai iya ma amfanin kanshi komi sai da aka juya shi aka wanka shi aka mishi kaza komi amfani bai iya yi ma kanshi balle kai ya maka amma wayyazu billah inda shaidan ya kai aiki zaka samu ya dauki bayan Allah ya kai su cewa idan musiba ta samu ku je wajen kabarruka ga kabarin shehu wane ga kabarin wali wane shi yake bada lahiya shi yake bada arziki shi yake bada kariya iyazan billah to kaga wannan shine tsantsan shirka da Allah shirka da take hudda mutun daga imani shirka da idan mutun ya mutu akan ta bai tuba ba Allah bai karbar tuban shi a gobin kiyama kuma da shi da aljanna iyazan billah sun yi hannun riga to waɗannan kenan wasu kuma me suka ɗauki waɗanda suke bauta tama a wani icce ko wani dutse ko wani abu dai wanda bai da amfani ko na biye to sai Allah ya ba su amsa Allah ya ce kaga waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah ba ba su mallaki ba kitmir kitmir shine idan mutum ya ci dabino a ɗan dabino a jikin ɗan zaka ga wata fata wanda take mai tamshi wanda batta da wata rawaya wata kamar wani haske el kadan to wannan fata ita ce kitmir sai Allah ya ba misali cewa idan kai kaje wani kabari ko kuma kai kaje ka kama wani cewa shi zai arta ko shi zai hana ka wata tuta ko wani abu Allah ya ce shi wannan mutumin bai iya yin fatan dan dabino ba wai ya yi dabinon ba ko ya dan dabino ko ya iccen dabino a wannan fata ta baya dan dabino wanda jefa ta za a yi banza ce ba ta rauna amfani Allah ya ce bai iya amfani ka wannan abun ya ce in kuka kiraye su ba sa ji ka zai ka kiraye icce ba zai ji ba in ka kiraye dutse ba ya ji in ka kiraye wani bawa salihi wani bawa na gari ya mutu kake cewa ya wane kaga ba ya ji sai Allah ya ce ko da ma wai sun ji to ba za su amsa ba wai wannan kamar misali ne Allah ya ce ka kiraye icce to icce ya ji magana da kamishi to Allah ya ce bai baka amsa ba zai ce ba icce mu da baki ya ce eh bukatun da sun biya na buga yawa ka wai wannan kamar alal iftirad kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wai ko da sun ji ba su amsa yace kuma a gobe kiyama za su kafurce ma wanda suka musu shirka da Allah duk wanda ka kiraye shi a matsayin abin bauta a gobe kiyama da kai da shi sai ku yi baran a gaban Allah zai ce ni na saka ni na kiraye ka na ka maka aya ko na ka maka hadisi wane ne yace maka ni ne abin bauta kai ka san Allah shi ne abin bauta haka zai ta maka faɗa wanda ka bi shi a matsayin kana neman agajin shi ko neman taimakon shi shine ma'ana kenan wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum sai Allah ya ce wala yunabbiuka misl khabir babu wanda zai baka labari kaman gwani masani shine Allah subhanahu wataala kenan wa masu girma idan haka rashin imani ne kiran wani wanda ba Allah ba to mai imani kamata ya dogara ya yi yaqini da Allah ya san cewa Allah subhanahu wataala shi yake bada nasara wa wan nasru illa min indillahi al-azizil hakim Allah shine mabuwayi Allah shine mai hikima kuma Allah nasarar shi a kusa take, kada kai tsammanin sai an sha wahala ko sai an yi kaza sai an yi kaza, a kawai ka daga hannu ka roƙi Ubangiji subhanahu wataala. Ya kamata mu kudurta, ya kamata mu yi yaqini akan cewa Allah masani ne, ya san halin da muke ciki. Allah mabuwayi ne, zai iya mayar da abin da muke so da hikimar shi. Allah mai hikima ne, Allah mai taimako ne, madaukakin sarki, kuma abin da ya ga dama yake subhanahu wataala. Yan uwa masu imani, kusan cewa Allah wani lokaci yakan iya barin bawa a cikin wani yanayi, Allah ka bani, Allah ka bani, sai Allah ya jinkirta, ko kuma Allah ka bani lahiya, sai Allah ya barka cikin rashin lahiya, Allah ina son kaza, ina son kaza, sai Allah ya kyale ka. Wannan jinkiri wani lokaci Allah madaukakin sarki zai iya ma bawa har sai sababbuka na cin nasara sun haɗu. Dan akwai sababi na cin nasara. Sababi na farko shine imani da Allah. Ashe kenan Allah yana so har yanzu in rashin lahiya ne, in talauci ne, in mami ne, so Allah yake maka wa'azi, imanin ka ya zamanto imani na gari, imanin ka yana zamantowa na gari, to shikenan sababin nasara ya zo, sai Allah ya baka cin nasara. Na biyu shine tawakkali ga Allah subhanahu wataala. Na uku kuma shine kyakkyawan komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki, ba wani shi ba. To shine sai Allah ya ce lalle tabbas ya zamanto haƙi akan mu mu taimaka ma duk mai imani. Inde kai imani da Allah, imani cikake, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzon da Allah ya aiko, kai tawakkali da Allah, ka koma zuwa ga Allah. To waɗannan abubuwa guda uku indai an same su ga duk wani bawa, to tabbas ne Allah subhanahu wataala zai taimake shi, Allah zai agaza mishi yanayin da yake ciki, Allah zai hudda shi. Kuma gwalgwadon imaninka, gwalgwadon abin da Allah zai maka, gwalgwadon kusantarka zuwa ga Allah subhanahu wataala, gwalgwadon yanda Allah zai taimaka maka, gwalgwadon yanda kake ma Allah ibada, haka shi ma Allah gwalgwadon yanda zai taimaka maka. ‘Yan uwa masu imani, masu tauhidi, su ne waɗanda ba sa karkata zuwa ga kowa wajen neman agaji ko wajen neman taimako, sai Allah shi kadai subhanahu wataala. To Allah ya ce lalle tabbas Allah zai taimaki. A cikin Alkur'ani aya ce take cewa Allah ya ce zai taimaki waɗanda suke taimakon Allah. Lalle Allah mai ƙarfi ne, Allah mabuwayi ne. Allah ya ce waɗannan da za mu taimake su ne idan muka ba su zaman lahiya, idan muka ba su mulki, idan muka ba su kuɗi, ko muka ba su lahiya, ko muka ba su wani abu, to masu tsaye da sallah ne. Kaga wannan shine imani. Kenan ba dan ka samu komai ba sai ka ce a kai yanzu ibada ma sai ka ga dama. Sallah ma tana maka wahala da wuya, kana ta kasala. To wannan ba halin masu imani bane. A ce in kana sallah sai in ka sha wuya, he in baka da kobi, indai aljuhun ka a cikin babu sallah. To kaga wannan shedan. To amma sai Allah ya ce su waɗannan wanda muke taimakon su, mu ba su agaji, mu musu komai, su ne masu sai da sallah, masu ba da zakka, kuma su ne masu umurni da mai kyau, kuma da hana mummuna. To ƙarshen tikatik shine ƙarshen lamari yana ga masu imani. Yana duk mutumin da yake so Allah ya taimake shi ya yi imani da Allah. Kuma kada ka ce ko abin bai zo ba a kusa, a ƙarshe dai Allah tabbas ya taimake ka, saboda wannan haƙƙi ne Allah subhanahu wataala ɗora maka kanshi takarruman. Yawa masu girma kusan cewa tawakkali ga Allah subhanahu wataala babban abu ne. Duk mumuni mai hankali, duk mumuni mai wayo ya kamata ya rika aiki da shari'a da irin abubuwa da suke faruwa na yau da gobe. Kun ga dai yanda duniya take, masu mulki jin daɗin nasu ba da yawa ba ne, talakawa su ma haka. Duniyar an rikita ta, imani da kuma rufe imani, kafirawa duk sun rikita, sun ruguza duniya yaƙe-yaƙe kala-kala, ana ta gudun hijira, ana ta kashe mutane, an lalata dukiya, an lalata imani, an lalata mutane. To a irin wannan yanayi, duk mai imani mai hankali, to babu abin da ya dace a gare shi kamar ya yi ta'amuli da irin yanda shari'a ta karantar da mu. Babu abin da ya dace kamar mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Babu abin da zai hudda ka ga irin wannan yanayi sai komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah ya ba mu labari cewa Allah yana ma mutane azaba junansu. Yanzu misali, Allah ya kiyaye a samu gari biyu ko ƙasa biyu ko wasu ƙabila biyu ko wasu jama'a biyu suke ta saban Allah, to Allah yana iya haɗa tsakaninsu sai ta kashe juna, azaba da Allah zai musu kenan. Wani bala'i ya zo na alloba ya kashe su gaba ɗaya sai ya ɗaiɗaiku daga ciki. To irin wannan abubuwa idan suna faruwa, ba wai kallo za mu rika mu rika cewa kai duniya ba lahiya, mutane ana ta wahala, mutane ana kaza, wannan jaje ba shi bane. Mu koma zuwa ga Allah, mu yi ta istighfari, mu yi ta kalmomi wanda za su nuna cewa lallai mu bayan Allah ne, kuma mun karaya zuwa ga Allah subhanahu wataala. Agajin Allah muke nema, shikenan sai Allah ya agaza mana. Amma duk wani cece kuce da wasu manganu marasa amfani, bisa amfana komi sharhi mutane kala-kala, da wanda ya sani, da wanda bai sani ba, da wanda ya cancanta ya magana, da wanda bai cancanta ya magana ba, mutane an bata lokaci a banza, maimakon a koma zuwa ga Allah, a yi ta istighfari, a yi ta yawan istighfari, wanda shi ne zai sa Allah ya mana rahama, Allah ya kawo mana zaman lahiya, Allah ya kawo mana abubuwa wanda suke masu kyau. Sai mu kawai duniyar muke kallo, kuma zanteku suka yawa da rashin aiki. To duk mai imani mai hankali, duk mumuni mai dalaba lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala a irin wannan yanayi, to babu wanda ya kamata ka koma zuwa gare shi da gudu sai Allah subhanahu wataala. Mu karya mana duk yanayinmu, mu rinsana a gaban shi subhanahu wataala don neman agajin shi. kalmar Allah a ƙarshe dai ita ce za ta nasara tabbas ko masu tauhidi masu kare ta Allah mabiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai taba bada nasara ba nasara na hal abada ga wanda suke mushrikai ne ko kuma masu kirkiro a cikin addini duk lokacin da kaga kahurawa sun samu musulmai suna musu abubuwa to ka tabbatar da cewa wannan musulman akwai abin da suka ma Allah su koma zuwa ga Allah wa'azi ne ake musu amma Allah bai taba bada nasara ba na dindindin ga wanda suka kafare ne wannan musulman idan suka gane cewa sun ma Allah wani abu suka tuba suka yi istighfari sai ga Allah ya dora su akan wadancan makiya Allah da makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah taimake mu Allah aka zama da Allah subhanahu wa ta'ala sanya mu waɗanda suke masu istighfari zuwa gare shi kuma muna tuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد muna tawassuli ga Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan wanda suke kawawa kasan mu Niger muna roƙo wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zauna da ita lafiya Allah ya zauna da mu lafiya da sauran kasashen musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare jinane na musulmin duniya gaba daya kasatan kuma ɗan Niger Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki shugabannin mu Allah ya ba su basira da zasu yi abinda zai amfani talakawan su Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kare iyakokin mu Allah ya kare sojojin mu wanda ba su da lafiya daga cikin mu muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ba su lafiya masu buƙatu wanda yake na alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana Allah ya biya mana bukatun mu na alheri Allah madaukakin sarki ya kare mu da kariyar shi da duk abin da ya zamanto wani musiba ko wani bala'i duk wani wanda yake da damuwa muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye Allah ya yaye mana duk wata damuwa Allah kuma ya cika mana imani Allah ya kare mana imanin mu Allah ya kare mana musulunci mu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu babbiyan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hakika qul la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah